يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله munagu ya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nufe mu da ganin yau ɗaya ga watan Ramadan na shekarar hijira ta 436 wanda ya dace da 18 ga watan 6 shekara ta 2015 kuma muna roƙonsa ya karba mana ibadarmu ya saka mu cikin waɗanda suke samun rabo mafi ɗaukaka a wannan wata mai albarka sannan muna godiya ga shugabanni waɗanda suka yi ƙoƙari wajen shirya wannan taro da mutanen da suke ba da agaji da taimako saboda gudanar wannan tafsiri da yan agaji da waɗanda ke recording da waɗanda suke samun damar halarta da ma waɗanda suke sauraron karatun a wasu wurare daban-daban kuma har yanzu muna godiya ga Alarama Muhammad Kabir Daura wanda ya sake ba mu wata dama na halartar tafsiri na wannan shekara Allah muke roƙo ya mana tarayya cikin wannan lada ya kawar mana daga kowane sharri ya tada mu a cikin lahira cikin iyalansa na musamman saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana da iyalai kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sahihu ibn majah hadisin 177 Allah subhanahu wa ta'ala yana da iyalai kuma iyalansa na musamman waɗannan iyalai nasa su ne waɗanda ke wa littafinsa hidima Allah ka sa mu na cikinsu za mu ci gaba da tafsiri daga inda muka tsaya a shekarar bara aya ta 91 ta suratul an'am insha Allah ta'ala kuma wannan karatu ya kunshi bayani akan rashin kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala yana kasancewa aibu rashin kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala ya zama mutum baya kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala yana zama aibu gare shi qala Allah ta'ala wa ma qadarullah
wa ma qadarullah hatta qadri qadru ma anzala Allah la ba shay'in shay qul ma anzala
wannan ita ce aya ta 91 ta suratul an'am Allah madaukaki ya ce ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba ba su kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya kamata a kimanta ba wato yana magana ne akan kafirai ba sa kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda ya cancanta إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء تند سكتي الله بيسوكر ما متون ونا أبوبا أتو الله بيسوكر دون سابو ونوحي قدن عدم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس كتي مسوى يسوكر للتاهم دا عند موسى عليه السلام يزود الشيء وان دا للتاهم ya kasance haske ga mutane kuma shiriya gare su ta ji azuna hukara fisa wanda kuke san yashi wato abubutun tsararru warkoki daban-daban kuna rubutawa ta buduna ha ku bayyana wa mutane wasu warkokin wata kuna kasiran kuma ku ɓoye wasu da yawa da wannan ayan tana cikin ayoyin da suke tabbatar mana halin ɗan adam tun a zamanin farko wato shi mutum yakan musanta a ce an samu ɗan adam kamarsa wanda zai taho ya marwa a zai wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam tun a farkon zamani shi mutum yakan musanta a ce mutum ne zai zo ya masa wa'azi mutum dan uwansa halittarsa ɗaya da tashi ya fi so a ce Allah da kansa zai zo ya kira mutane amma a turo mutum ya zo gare ta shi mutum kai mutum ya ma wa'azi wato tun farkon halitta ta ɗan adam mutane suna kyamatar haka a shi ne Allah madaukaki yake ce mana wannan yana daga alamar rashin kimanta girman Allah subhanahu wata'ala kuma wannan ya zo cikin wurare da yawa cikin alqur'ani kamar misali a farkon suratu yunusa ya faɗi haka yanda ya faɗa a nan akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum shin yanzu mutane suna mamaki dan mun yi wahayi ga wani mutum daga cikin su an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim mun yi wahayi ga wani mutum muka ce ka je ka yi wa mutane albishir wato waɗanda suka yi imani za su samu qadama sidqin inda rabbihim lahum ajran hasanan bima qaddamu min salih al-a'mal duk aiki mai kyau da mutum ya gabatar zai samu lada a kansa a kiyama mutane na mamaki akana linnasi ajaban yanzu mutane suna mamaki saboda Allah ya turo dan adam ya zama mai wa'azi saboda shi mutum yakan so a ce wanda zai tashi wanda zai masa jagora zuwa ga shari'a ya kasance ba mutum ba ina ma a ce Allah da kansa zai zo ya mutane wa'azi yasa yace qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin kuma haka na suratu al-isra aya ta 94 Allah subhanahu wataala yace wama mana'an nasa an yu'minu yana magana akan mutane gaba ɗaya ba abin da ke hana su imani izja'ahum al-huda idan shari'a ta zo musu illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula wannan ya gwada cewa halin mutane ne tun daga farkon duniya halin mutane ne ba jama'a guda ba akana linnasi ajaban kaga mutane ake magana akan su wama mana'an nasa an yu'minu me yake hana mutane su yi imani Allah madaukaki yace illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula yanzu Allah zai aiko mutum a matsayin dan sako saboda haka wannan tunanin ya dade yana hana mutane su karbi shiriyar Allah subhanahu wataala tana yiwuwa Allah madaukaki ya turo danka ya bashi shiriya kai baka samu ba sai ka ce ya za a yi a ce yaron da na haifa shine wanda zai zo min da shiriya tana yiwuwa Allah madaukaki ya ba wa mahaifinka kai bai baka ba tana yiwuwa ya ba kawunka ko babbanka ko wani dangi tana yiwuwa ma a ba ma wata kabila daban to shi dan adam yana ganin bai kamata a ce mutum ne zai ja hankalinsa ba mutum ne Allah zai bashi baiwa ya bashi hikima na jan mutane zuwa ga shiriyar Allah shine Allah madaukaki yace qul law kana fil ardi mala'ika yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim min as-sama'i malakan rasula da dai a ce duniyar nan mala'iku ne suke zama a kanta to mala'ika ne Allah da ya aiko musu amma tunda mutane ne to mutum ne dan uwanka zai ba wa'azi wannan aya tana tabbatar mana halin mutane tun zamanin da na kin karban gaskiya in dai mutum ne dan uwan bai faɗa mai saboda haka yana sha'awar a ce ina ma Allah ne da kansa zai zo ya ce jama'a ku bauta min Allah da kansa ya zo ya ce ku bauta min to tunanin Allah da kansa ya zo wannan yana nuna cewa ba ka suranta girman Allah subhanahu wa ta'ala aya tana mana ishara ga cewa suranta girman Allah a kimanta girman Allah yana daga cikin abin da ke samar wa mutum dan adam shiriya ba a ce ka kimanta wato siffar Allah ba a siffanta Allah subhanahu wa ta'ala amma ka kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma surarsa. Abinda Allah maɗaukaki yake nufi kenan da wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba. Wannan yadda na fassara haka duk yake cikin littafin tafsiri, wa ma azzamullaha haqqa ta'zimihi, mutane ba su girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba. Haka yake tafsirin al-Imam Tabari Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an. Fassara ita wannan aya a mujalladi na 21 shafin 324 da tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an. Haka nan tafsirin al-Imam Bagawi Ma'alim at-Tanzil fi tafsir al-Qur'an da Fathu al-Qadir na al-Imam Shawkani. Wadannan littafan tafsirai duka sun ce abinda Allah yake nufi da wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba, shine wa ma azzamullaha haqqa ta'zimihi. Al-Imam Abu Hayyan a tafsirin sa al-Bahr al-Muhit a mujalladi na 7 shafi na 439 ita fassarar wannan aya ne. Yace abinda Allah yake nufi ma arafuhu haqqa ma'rifatihi, su mutane ba su san Allah yanda ya cancanta su san shi ba. Wato waɗannan kafiran waɗanda suke cewa Allah ya zo ya kira mu zuwa ga shari'a ba dai ya aiko wani ba, wanda zai ce Allah ya zo to bai ma san Allah ba, bai ma san Allah ba. Sannan wa ma qadaruhu fi anfusihim haqqa taqdirihi, ko da yake ba su san shi ba, sannan ba su kimanta girmansa a cikin rayukansu yanda ya cancanta a kimanta. Da za a yi musan Allah, da za a yi wato mu gane siffar zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai hanyar da ɗan adam zai iya gane siffa ta zatin Allah? La, ba zai taɓa yiwuwa ba. Bai yiwuwa ka gane siffan zati na Allah subhanahu wa ta'ala, saboda shi Allah babu abin da ya kama da shi a duniya. Da kamar akwai abin da ke kama da shi a duniya, sai an kwatanta shi da shi. Amma babu abin da ya kama da shi a duniya. Don haka wato sanin siffan zatin Allah abu ne wanda ba zai yiwu ba. Don haka ya ka Ibn Kathir fassara ita wannan aya ya ce wa huwa al-azim alladhi la a'zama minhu illa dai, kawai abin da zaka sani Allah shi ne mai girman da babu abin da ya fi shi girma. In kana maganar girma to ba sama da Allah. In ana maganar girma ba sama da Allah, to wanda ke da irin wannan girma ka ce ya zo ya baka shiriyar ya kira ka kai da shi, wanda ke da wannan girma. Saboda haka yasa ita wannan aya cikin Al-Qur'ani Allah ya maimaita ta waje uku. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, Allah ya maimaita ta waje uku a cikin Al-Qur'ani. Saboda me? Saboda a ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda ukun za mu fahimci yanda kimar girman Allah take. Yanda kimar girman Allah take, na'am, siffan girman Allah bai yiwuwa ba ka iya siffanta Allah da komi, amma dai wajibi ne ka siffanta Allah da girma. Yana da girma, ba a siffanta Allah da kankanta, sai dai a siffanta shi da girma. To ya za a yi ka gane kuma kimar girman? Da haka yasa Allah yake cewa wa ma qadarullaha haqqa qadri, ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba. Kaga ya nuna cewa ya kamata mu kimanta girman Allah, ko da yake ba mu iya sanin sura da siffar Allah subhanahu wa ta'ala, amma dole mu yarda Allah yana da girma. Sannan kuma ya kamata mu kimanta girman Allah din yanda a cikin rayukanmu. Shi yasa Allah yake kushe mu waɗannan kafirai. Kaga anan suratul an'am ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. A suratul hajj aya ta 74 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma qadarullaha haqqa qadrihi inna allaha la qawiyyun aziz, ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba. Lalle Allah mai ƙarfi ne, Allah mai buwaya ne, babu abin da yake gagararsa. A suratul zumar shi ne na uku, kaga suratul an'am aya ta 91, suratul hajj aya ta 74, wuri na uku shi ne suratul zumar aya ta 67. Allah madaukaki ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta girmansa ba. To sai Allah yake wal ardu jami'an, kuma kasan nan gaba dayanta qabdatuhu yawmal qiyamati, damkarsa ce guda a ranar kiyama. kunga yace ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba, to bari ya kimanta maka. Ko ba ku kimanta ba, amma shi bari ya kimanta muku, shi ne wal ardu jami'an fassarani na wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, domin yace wa ma qadarullaha haqqa qadrihi inna Allaha lakawiyyun azizu. Wannan suratul hadid kenan. Ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba, lallai ku shi Allah mai tsananin ƙarfi ne, sannan mai tsananin buwaya ne. Kaga ya kimanta maka ta wajen ƙarfinsa ba abin da ya fi shi, ta wajen buwayarsa babu abin da ya fi shi. Suratul Zumar kuma ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, sai ya ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, kasan nan gaba ɗayanta damƙarsa ce guda a kiyama. Wassamawatu matwiyatun bi yaminihi, sammai kuwa ababen nadewa ne da damansa. Sammai ababen nadewa ne da hannun damansa. Ita duk ƙasa ba da muke kanta, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce damƙarsa ce a ranar kiyama. A ƙarshe sai ya ce subhanahu wa ta'ala, sarki na gare shi kuma ɗaukaka tana gare shi, amma yushriku ne, ya fi ƙarfi abin da kafirai suke tarayya da shi. A nan waɗannan ayoyi guda uku malaman sunna suka ce mana su ne suke kimanta mana girman Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul An'am aya ta 91, suratul Hajj aya ta 74, suratul Zumar aya ta 67. Ka ɗauki waɗannan ayoyi guda uku, ka rubuta su, ka karanta su, ka fahimci me suke nufi, za ka gane lallai Allah yana da girma. Waɗannan ayoyi su suka nuna mana girman Allah, saboda haka ya sa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta su a huduba. Idan yana huduba ga mutane sai ya karanta ayoyin nan, yana karanta su. Me yasa? Saboda ya nuna wa mutane babu abin da ya fi Allah girma. Saboda ya ba wa mutane tunani na iya kimanta girman Allah a cikin rayukansu. Ka gane waye Allah nan da ake bauta masa, ka gane waye Allah nan da ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ka gane waye Allah nan wanda ke umurtan mu da mu yi biyayya ga manzonsa. Saboda haka manzon Allah idan yana huduba sai ya karanta waɗannan ayoyi. Akwai hadisi Abdullahi bin Umar. Abdullahi bin Umar ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya ce yana huduba kenan, yatwi Allahu as-samawati yawm al-qiyamah, Allah zai naɗa sammai a ranar kiyama. Zai naɗe yanda ka san ana naɗa tabarma, yawma natwi as-samaa ka tayyi sijilli lil-kutub, Allah subhanahu wa ta'ala zai naɗe sammai. Shi yasa aka gaya maka idan ma baka san abin da ake nufi da naɗewa ba, ka tayyi sijilli lil-kutub, yanda ake naɗe warka na rubutu, yanda ake naɗe takarda, yanda ake naɗe tabarma, haka Allah zai naɗe sammai. Manzon Allah ya ce umma ya akudu hunna biyadihi al-yumna, sai ya rike samman gaba ɗayansu da hannunsa na dama. Sai ka kimanta girman Allah. Umma ya kulu, sai ya ce ana maliku, ni ne mai mulki, aina jabaru, da ina kangararru suke. Lokacin Allah ke cewa ni ke mulki, ina kangararru suke masu tilasta wasu su saba min, aina mutakabbiru, ne ina masu girman kai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace thumma yaqwi al-arabina, sanna sai Allah ya nade kasashe, ya nuna cewa kasar ba guda daya bace, kasar ba daya bace, wacce muke kanta kawai ka sani, Allah kadai ya san adadin san kasai inda suke, duk da cewa hadisin manzo ya tabbatar mana kasa guda bakwai ne. Zai nade kasai thumma ya'khudhuhunna, sannan ya rike su. Shine Ibn al-Ala yace bi yadihi al-ukhra, Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Abdullah bin Umar ya ce Allah zai rike kasai da ɗaya hannunsa, wanda kaga ya gwada cewa hannayen Allah subhanahu wa ta'ala guda biyu ne. Thumma yaqulu, sai ya ce ana al-maliku, ni ne mai mulki, aina al-jabbarun, ina kangararru, aina al-mutakabbirun, ina masu girma kai, Allah ka saba mu bane. Wannan hadisin ya zo a littafai da yawa, sahihul Bukhari, sahihu Muslim, wannan lafazin al-Imam al-Bukhari kenan. Akwai wani hadisin kuma har yanzu na Abdullah bin Umar, wanda yake ba da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala, lallai Allah mai albarka da daukaka, yaqdubu yawmal qiyamati al-arabina ala isba'in, Allah mai albarka da daukaka zai damki kasashe gaba ɗaya, Allah zai damke su ala isba'il ya dora akan yatsa saboda. Wannan ya zo cikin hadisin al-Imam al-Bukhari wanda Abdullah bin Umar ya rawaito, riwaya guda daga cikin riwayoyin da aka samu na fassarar ita waɗannan ayoyi da muke karantawa. Maza Allah ya ce Allah zai damki kasashe gaba ɗaya, za a damke su, idan ya damke su sai ya dora su akan yatsa guda. Wata kuma samawatu bi yaminihi, amma sammai fa za su kasance a hannunsa na dama ne. Kaga sammai suna hannunsa na dama, amma katsai gaba ɗayansu an dora su akan yatsar Allah subhanahu wa ta'ala guda ɗaya. Summa yaqulu, sannan sai ya ce alal maliku, ni ne mai mulki. Akwai riwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal, hadisin Abdullah bin Umar har yanzu. Yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba, inna rasulullah qara'a hadhihi al-aya zat yawmin 'ala al-minbar. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kan minbari ya karanta ita wannan aya ta suratu Zumar, aya ta 67. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi, mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah, gashi kasa baki dayanta damkarsa guda ce a ranar kiyama. Wassamawatu matwiyatun bi yaminihi, sammai kuma ababen nadewa ne da hannunsa na dama. Subhanahu wa ta'ala amma yushriku, wa rasulullah yaqulu hakaza bi yadihi. Abdullah bin Umar ya ce manzon Allah kuwa sai yana yuharrikuha yuqbilu biha wa yudbir. Manzon Allah yana motsa yatsunsa, yana gaba yana baya, yana nuna wa sahabbai. Wato lokacin da manzo Allah yake karanta wannan aya, saboda ya ƙarfafa wa mutane, ba su girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi, ba su kimanta girman Allah yanda ya kamata. Mutane ba su san girman Allah ba. Lokacin da Allah Annabi ke karanta wannan aya, sai manzo Allah yana motsi da hannunsa, yana gaba yana baya. Yumajjidu rabb nafsahu, manzo Allah sai ya ce Allah zai girmama ransa, yana cewa anal jabbaru anal mutakabbiru, ni ne mai tilastawa a yi, ni ne mai girma, anal maliku, ni ne mai mulki, anal azizu, ni ne mabuwayi, anal karimu, ni ne mai karimci. Maza Allah yana faɗin wannan, wato Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa haka a ranar kiyama, lokacin da ya naɗe sammai da kuma damkar ita ƙasa ɗin. Akwai lafazin da ya zo a Sahihu Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya'khudhu Allahu tabaaraka wa ta'ala samawatihi, Allah zai rike sammansa, wa ardihi, da kasansa, biyadihi, da hannunsa. Kaga wannan riwayar tana nuna Allah zai rike sammai da kasashen gaba ɗaya da hannu guda. Saboda haka riwayoyin sun zo daban-daban daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, Allah madaukaki zai ce anal maliku, ni ne mai mulki. Wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai damki yatsunsa kuma zai shimfiɗa su. Haka manzo Allah ya faɗa, yana cewa anal maliku, ni ne mai mulki. Wato Allah zai damki yatsunsa, Allah zai buɗa su, kuma yana cewa ni ne mai mulki. Abdullah bin Umar ya siffanta yadda manzo Allah yake maganar a lokacin da yake karanta wannan aya. Wato saboda girman maganar Allah, saboda girman wannan aya, lokacin da manzo Allah yake faɗa wannan magana, Abdullah bin Umar yake sai minbarin yana kadawa, yana motsi, yana girgiza, har ina tsammanin manzo Allah zai faɗo daga kanka, saboda kawai an iso ga wannan aya da take magana akan girman Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta nazartu ila al-minbar, Abdullah bin Umar yace sai da na kalli minbari, yataharraku min asfali shay'in min, takatan minbarin yana motsi, yana kadawa, yana girgiza, hatta inni la qulu, har cewa nake to yanzu kam ba makawa, saqitun huwa bi rasulillah, wannan minbari zai kada Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda minbari ya kasa tsayuwa wuri guda, yana jigi, yana wato motsi, yana kadawa da manzon Allah, ko manzon Allah bai hadu ba. Amma saboda manzon Allah yana faɗin abinda Allah zai faɗa, minbarin ma ya kasa nutsuwa saboda girman Allah. Manzo Allah ya faɗi abin da Allah zai faɗa a ranar da ya naɗe sammai da ƙasa. Anal maliku, ni ne mai mulki. Minbarin da manzo Allah yake kai, wallahi ya kasa nutsuwa sai ya zama mutsi, saboda girman maganar Allah subhanahu wa ta'ala. wannan riwaya tana sahihu Muslim. Bayan hadisin Abdullah bin Umar akwai hadisin Abu Huraira yana sahihu Bukhari, wanda yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji manzon Allah yaqulu, yana cewa yaqbidu Allahu ta'ala al-arda, Allah zai damƙi ƙasa, wa yatwi as-samaa bi yaminihi, kuma Allah zai nade sama da hannunsa na dama, summa yaqulu, sai ya ce ana al-maliku, ni ne mai mulki, aina mulukul ardi, ina masu mulkin ƙasa. Babu mai amsa saboda lokacin babu wata halitta mai rai. Allah subhanahu maliku yawmiddin, saboda haka yasa aka samu wannan aya ta suratul Fatiha, Allah shi ke da mulki a ranar hisabi. Har yanzu shi ke da mulki, amma yanzu an ɗan san maka irin mulkin, za ka ɗan gwada iko. Amma a wannan ranar, wallahi babu mai cewa a yi banda Allah. To haka yasa ake cewa maliki yawmiddin, mai mulki a ranar hisabi. Har yanzu shi yake da mulki, amma yanzu ya ɗan san maka, don haka tunda akwai musharaka ba a cewa ya keɓanta da wannan, amma na hisabi shi ne abin alfahari. Wato shi ne abin jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Me yasa? La yunazihu fihi ahadun min mulukil ardh, saboda mulki na lahira babu wani mai ja da Allah a kanta. Duk wani wanda ya samu mulki a duniya bai jayayya da Allah game da mulkin lahira, wanda ta zama sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya saka a cikin suratul Fatiha aya ta 4, idan kana karanta Fatiha za ka yi so ga wannan da'iman, maliki yawmiddin, Allah shi ne mai mulki a ranar hisabi. Bai tsaya haka ba, suratul an'am aya ta 73 nan ma yace, walahul mulku yawma yunfakhu fi suri, Allah ke da mulki ranar da ake busa cikin kaho. A suratul hajj aya ta 56 fa, al mulku yawma idzin lillah yahkumu bainakum, Allah madaukaki yace al mulki a ranar tana ga Allah, shi zai hukunci tsakanin mutane. A suratul furqan aya ta 26, al mulku yawma idzin al haqq lir rahman wa kana yawman 'ala al kafirin athira, a wannan rana mulki tana ga Allah kawai, mulki yana ga Allah kawai. Amma sai a bambanta maka, mulkin Allah ba irin da mutane ba ne. Mulkin Allah yana cike da tausayi, yana cike da jin kai, sai aka ɗauko sunan Ar-Rahmanu aka sa a daidai wurin. A ranar da babu mai mulki sai Allah. To amma siffar da ta fi dacewa a yi wa Allah da wannan rana ba ta kasaita ta ƙarfi ba ne, sai aka ce al-mulku yawma idzin al-haqqu lir-rahman, gashi ranar babu mai tarayya da Allah a mulki. Amma kuma sai aka ce mai rahama ne, mai tausayi ne, ya gwada cewa a ranar ma Allah madaukaki zai yi tausayi, zai yi jin kai ga bayinsa. Allah ka samu nashi. Amma ya ce wa kana yawman 'alal kafirina athira, amma ga kafirai ba rana ce mai wahalar gaske. A suratu Ghafir aya ta 16, yawma hum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum shay'un limadha al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar, kaga wurare da yawa cikin Alkur'ani Allah ya tabbatar mana a ranar hisabi babu mai mulki sai Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka ita ya zama siffa gare shi keɓaɓɓiya, ya zama abin wato yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda yana cikin abin da yasa ake cewa ɗan adam baya gane girman Allah saboda mai rashin la'akari da waɗannan abubuwa. Ibn Kathir ya yi magana game da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ta suratul al-an'am da muke karantawa, yace wa qad warada hadithun kaseera muta'alliqa bi hadhihi al-ayati al-karima, idan ka ji ana magana game da siffar Allah, ce Allah madaukaki yana da hannu, yana da yatsa, yana da dama, yana da hagu. At-tariqu fiha wa fi amsalha madhhabu as-salaf, aqidar magabata, aqidar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, aqidar tabi'ai da tabi'ut tabi'in, huwa imraruha kama ja'at, idan ka ji an ce Allah yana da hannun dama, yana da hannuwa biyu, Allah madaukaki yana da yatsa, to in ka fassara sai ka wuce, min gairi takyifin, karka kamanta wala tahrifin, kuma karka musanta, karka kamanta hannun Allah din ko yatsar Allah, sannan kuma karka musanta ko ka canza wannan kalma ka ba ta wata ma'ana. Wannan ita ce aqidatu salaf. Saboda me? Saboda Allah da kansa ya faɗa, kuma haka annabi ya faɗa, sahabbai suka tabbatar da wannan. Ibn Qayyim al-Jawziyya littafin sa Mukhtasar Sawa'iq al-Mursala, mujallad bi shafin 171, yayi magana yake cewa warada laqdul yadi fil qur'an wa sunna wa kalami sahaba wa tabi'in fi akthari min 100 mawdi'. Yace Allah yana da hannu, wannan ba abin mamaki bane. Yace hujja ta fi dari daga alqur'ani zuwa ga hadisi zuwa ga maganar sahabbai da tabi'ai, zaka karar da hujja sama da guda 100 da ke tabbatar da lalle babu shakka Allah subhanahu wata'ala yana da hannu. Idan aka ce Allah yana da hannu, tabbas yana da hannu, amma wani irin hannu dan ba kai ta ba, saboda ba abin da ake kamata Allah da shi. Amma tunda ya ce zai kama kasa, Allah subhanahu wata'ala zai kama kasa, zai danki kasa da hannunsa, to kai waye da zaka canza wannan kalma? Maimakon ya ce da hannunsa ka boye, ta ce bai da hannu, kaga kamusan ta abin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ba aqidar salaf bane. Allah zai kama duniya da hannunsa, sai ka tabbatar da wannan. Yaya hannun yake? Wannan ba mu sani ba. Laisa ka mithlihi shay'un, ba abin da ake iya misalin Allah shi a duniya. Amma dole ka gaskanta abin da manzo ya faɗa. Allah yana da hannu, Allah tabaraka wata'ala zai damƙe duniyan nan, ƙasar da muke kai, zai damƙe ta ranar kiyama. Ka gaskanta wannan, wanda shi ne tafarkin sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in. Yace wurudan mutanawwi'an bima yadullu ala annaha yadun haqiqa, hannu da ake magana cewa Allah yana da shi haqiqa haka din. Sannan an samu siffa na al-infaq, Allah yakan damke abu da hannunsa. Wattayi, Allah yakan nade wani abu da hannunsa. Walqabdi, Allah yakan rike wani abu da hannunsa. Walbatti, Allah yakan shimfiɗa wani abu da hannunsa. Wannan yazo cikin alqur'ani, yazo cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. A in kama koma ga wasu hadisai da ke cewa al-khalqu bil yadayn, hatta cikin alqur'ani Allah ya halicci Annabi Adam da hannuwansa. Wannan ya faɗa mana wakat katbi taurat bi yadihi. Sannan in ka koma ga rubuta at-taura, shi ma ya zo cikin hadisi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta at-taura da hannunsa. Wa garsu jannati adnin bi yadihi, yayi dashen itatuwan gidan aljanna. Allah yayi dashen itatuwan gidan aljanna ta adin, yayi dashenta da hannunsa. Wuqufal abdu bayna yadayhi wa kaunil musiqina an yaminihi, a ranar hisabi waɗanda suka yi adalci, masu mulki da suka yi adalci, za a aje su kan minbari ta dama da Allah. Wannan yazo cikin hadisi ingantacce, qiyamu rasulillah yawmal qiyamati an yaminihi, manzo Allah zai tsaya ne ta daman Allah subhanahu wa ta'ala a ranar qiyama. Sannan hadisi ya tabbata mana Allah yana karɓan sadaka da hannunsa na dama. Sannan lokacin da ya gama halitta, Allah ya rubuta wani littafi, anna rahmatahu taglibu ghadabahu, rahmatsa ta rinjaye fushinsa. So dalilan suna nan da yawa, in ka duba littafinsa, muktafaru sawa'iqil mursala, hujjoji sun fi dari daga alqur'ani zuwa ga hadisi zuwa ga maganar sahabbai da tabi'ai. Saboda haka cewa Allah yana da hannu, wannan gaskiya ne. Cewa Allah yakan damki abu, yakan nade wani abu, yakan shimfiɗa, Allah madaukaki yakan riƙe, wannan duk ya zo cikin hadisai ingantattu, babu makawa akai. Amma ba ka siffanta wani abu daga cikin waɗannan ayyuka, wannan ita ce aqidar salaf. Ba ka siffantawa, za ka tabbatar da abin da manzo ya faɗa, amma ba za ka siffanta ba. Me yasa ba a siffantawa? Saboda Allah madaukaki ya kore samuwar misali gare shi a duniya. Haka Ibn al-Usaymin ya faɗa shi ma a littafinsa da ke magana akan siffofin Allah, al-qawa'idul musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna, shafi na 30, ya ce min sifatillahi ta'ala, daga siffofin Allah akwai al-akhdhu, riƙewa, wal imsak, damka, wal batshu, ila ghairi zalika min sifati. Fa nasifu Allah ta'ala bi hadhihi sifati 'ala al-wajhi al-waridi. Duk abin da yazo cikin hadisin manzo Allah game da siffar Allah sai mu tabbatar da shi, wannan ita ce aqidar ahlus sunna. Akwai littafi musamman wanda ke magana game da siffofin Allah waɗanda suka zo cikin alkitabu wa sunna, littafin da ake kira sifatullah azza wa jalla warida fil kitabi wa sunna, littafin Sheikh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf, shafi 430. Littafi yana da muhimmanci, yayi magana game da siffofin Allah waɗanda suka zo cikin alqur'ani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma bayanin aqidar salaf akai. To anan Allah yana so mu kimanta girmansa. Akwai buƙatar ka san girman Allah, kimar girman Allah. Don haka ba a siffanta Allah da kankanta, ba zai yi ba. sai dai a siffanta Allah da girma, yanda Ibn Kathir yake cewa wa huwa al-azim la a'zama minhu, Allah shine mai girman da babu abin da ke da girma sama da shi. Don haka ba a siffanta Allah da nakasa, la kankanta ne kasa ne, daukaka kuwa kamala ce ga Allah tabaraka wa ta'ala. Yana daga cikin abin da ke bayanin girman Allah labar bayanin Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yace bayna samai dunya wallati taliha 500 amin, tsakanin sama ta kusa da saman da take bin bayan ta tazaran shekara 500 ne, tafiyar shekara 500 ne, wanda zai abinda zai nuna maka cewa hadisin annabi ya tabbata har yanzu. Hadisi da kuma ayar Al-Qur'ani sun tabbata cewa abinda suka faɗa har yanzu gaskiya ne, ba a samu akasin shi ba. Shine har yau duk ƙwarewar Bature, duk zurfin bincikensa, har yanzu bai gano na'urar da za ta ga ƙarshen sama ba. Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mana cikin Al-Qur'ani, saman nan tana da girma, ayar Al-Qur'ani ta tabbata mana haka. Abdullah bin Mas'ud ya ce tazarar da ke tsakanin sama da wata tafiyar shekara 500 ne. Sai yace wa baina kulli sama'in, kuma ba ma tsakanin sama ta ɗaya da sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu ba, tsakanin sama da wata saman da ke wato kusa da ita tafiyar shekara 500 ne. Tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu, sama ta biyu zuwa sama ta uku, har a je sama ta bakwai tafiyar shekara 500 ne. Yace wa gilabu kulli sama'in masiratu 500 amin, wa baina samai tabi'a, to idan an je sama ta bakwai fa, idan aka je sama ta bakwai, tsakanin sama ta bakwai wa baina al-kursi, da abin da ake kira al-kursi, 500 amin shi ma shekara 500 ne, daga sama ta bakwai zuwa ga kursi. Sannan tsakanin kursiyun wa baina al-ma'i akwai ruwa, akwai wani ruwa da ke sama da shi, shi ma tafiya shekara 500 ne. Abdullah bin Mas'ud ya ce to wal arshu fawqa al-ma'i, al-arshin Allah yana saman wannan ruwan. Sai ya ce wallahu fawqa al-arshi, shi ko Allah yana saman al-arshi. Wala yakhfa alayhi shay'un min a'malikum, amma duk da haka Abdullah bin Mas'ud ya ce ba abin da ya buya ga Allah game da ayyukan. Kaga an gaya ma tazarar da ke tsakaninka da shi, ko in kana bukatan isa a wata na'ura to ake na gare ka. Wanda ya ce akwai jirgin da zai ke shiga Allah, kaga tafiya tana da nisan gaske a tunani irin na ɗaya, saboda daga nan zuwa sama ta farko ma har yanzu ku gane ƙarshen ta ba. Sai aka ce ai shi university is expanding, university fa ƙara faɗi yake ko da yaushe ra, ya aka yi kace ka san yana ƙara faɗi, kai da baka yi ta ƙarshen gini ba, ya aka yi ka gane ginin na ƙara faɗi? Allah ya sa mun gane. Ai sai ka san fadin abu kafin ka ce cewa ya ƙara fadi, ko wanda bai san fadin sama ba ya aka yi san yana ƙara fadi? La, maimakon ya ce na yi ƙarya har yanzu ban gane ƙarshen samaniya ba, sai ce a sama kullum ƙara fadi take, wato sai ya iso nan sai ga kuma akwai tafiyar gaba har yanzu, sai ce ka ga ta ƙara buɗawa, ko kuma ba haka bane, saman tana nan yanda take amma tafiyar ka ne bai kai ka je ƙarshen ta ba. Kusuran ta girman Allah ƴan uwa, shine Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba. Kuma wannan magana ta Abdullah bin Mas'ud tana cikin littafin malaman sunna, littafin da malaman sunna suka rubuta na aqida, duk littafin aqida na zamanin farko in ka duba zaka gani, kamar misali sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa da littafin al-imam al-bayhaqi al-asma' wa sifat, da littafin al-imam ad-darimi ar-radd 'ala al-jahmiyya, da littafin ibn Khuzaimah kitab at-tauhid, wadannan littafai ne na aqida na malamai na zamanin farko, ba malamai ne yanzu ba. Haka ma malamai da suka zo daga baya kamar ibn al-qayyim al-jawziyya yana da littafin ijma'u juyush al-islamiyya, yana da littafin mukhtasar as-sawa'iq al-mursala a mujallal nabi shafi'i 210, ga kuma littafin zadul ma'ad, zadul ma'ad yayi magana akai. Waɗannan duka littafan sun tabbatar da gaskiyar maganar Abdullah bin Mas'ud, duk da cewa maganar bai jingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, maganar ba ta manzo Allah ba ce, amma maganar babu shakka ta tabbata daga Abdullah bin Mas'ud. Wannan dalili ya sa Ibn al-Usaymin yake cewa Abdullah bin Mas'ud ba zai faɗi magana irin wannan da ka ba, akwai tabbacin ya ji ta ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka duba majmu'u fatawa na Ibn Taymiyyah mujallal na 6 sharhin 581, don haka yasa malamai suke kafa hujja da maganar Abdullah bin Mas'ud akan cewa duk halittar Allah babu halittar da tafi al'arshi girma, babu. Saboda wannan magana ta Abdullah bin Mas'ud, al'arshu saqful makhluqati kulliha. Idan ana maganar rufi shine saman daki, to rufin halittun Allah gaba ɗayan su al'arshi. Wa a'laha, idan ana maganar halittar Allah da tafi ɗaukaka, al'arshi. Wa a'zamuha, halittar Allah da tafi girma, al'arshi. To don haka yasa malamai suke cewa al'arshin Allah ya fi komai girma, sannan ya kewaye dukkan komai. Hatta Ibn Kathir ya yi magana a kansa farkon littafin Al-Bidayatu wan Nihaya, saboda magana game da halittun Allah suka fi girma, wanda ya kawo al'arshi a ciki. Sharh al-Aqidah al-Tahawiyya, al-Imam al-Tahawi ya yi magana a kai, don haka Ibn Abdul Izz al-Hanafi ya yi sharhi a kan wannan, yake tabbatar da cewa duk halittun Allah babu abin da ya kai girman al'arshi daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka yasa shi Allah da ya maimaita waɗannan ayoyi da muka karanta, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, ya maimaita su, ya faɗa suratul an'am, وما قدر الله حق قدره, ya sake maimaita mana da suratul zumar, ya faɗa saboda me? Saboda mu kiyaye mu lura da cewa sanin girman Allah abu ne muhimmi, wanda yana sa ka kaji tsoronsa. Ka san girman Allah yana sa ka ji tsoronsa, don haka ya maimaita wurare uku cikin Alkur'ani: suratul an'am aya ta 91, suratul hajj aya ta 74, da suratul zumar aya ta 67. Me yasa aka maimaita su? Saboda mu san girman Allah. Wannan dalilin yasa ake cewa a duk cikin Alkur'ani babu ayar da tafi girma kamar ayatul kursi. Babu ayar da tafi girma a cikin Alkur'ani kamar ayatul kursi. Wannan ya zo cikin labarin wato Ubay bin Ka'b al-Ansari, wanda yana tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi manzo Allah tambaya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya: ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam? Manzo Allah ya tambayi Ubay bin Ka'b, ya kai Ubay, a littafin Allah wace aya ce ta fi girma? Kada sai Ubay bin Ka'b ya ce: Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon suka fi sani. Faraddada ha mirarin, Annabi ya dinga maimaita tambayan ga Ubay bin Ka'b, yana ta maimaitawa. Ubay bin Ka'b ya bashi amsa, ya ce: Allah da manzon suka fi sani. Normally idan sahabi ya faɗi haka, manzo Allah sai ya shiru. Galibi Annabi yakan yi tambaya ga sahabbai, idan ba su san amsa ba za su ce: Allahu wa rasuluhu a'lam, suna faɗa ko Annabi zai shiru. Amma a wannan karo Ubay bin Ka'b Annabi ya tambaye shi: wace aya ce a Alkur'ani ta fi girma? Ya ce: Allahu wa rasuluhu a'lam. Amma manzo Allah bai dakata ba, faraddadaha miraran, manzo Allah ya sake tambaye shi, kaga ya nuna wancan amsan bata gamsar da Annabi ba. Wato kamar Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai ma Ubay ka san amsa. Shi yasa Annabi yake ta maimaita tambaya, duk da cewa Ubay bin Ka'b ya ce masa: Allahu wa rasuluhu a'lam. Ubay ya ce: to tunda naga ya sake maimaita tambaya din akai-akai, sai na gane yana tabbatar da ni ma kaina na san amsa. Saboda haka sai Ubay ya ce: ayatul kursi, ayar da tafi girma a cikin Alkur'ani ita ce ayatul kursi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: liyahnikal ilmu abal munzir, ina jinjina maka game da ilimi ya kai baban almunzir. Kaga manzo Allah ya tabbatar da amsar kenan, gaskiya ce, ina jinjina maka game da al'amarin ilimi, wato Allah ya baka ilimi tunda har ka iya sanin wannan amsa. Ayar da tafi girma cikin Alkur'ani ita ce ayatul kursi. Malamai suke cewa wannan ya ba mu misali da cewa ba laifi ba ne malami ya yi tambaya ga ɗalibinsa, duk da cewa bai taɓa karantar da ɗalibin ba, baka taɓa koya ma ɗalibi abu ba, amma sai kamar tambayar taka ba ta gode shi ba ne, ta gode kaifin basirarsa ne. Zai iya amfani da hankalinsa ya baka amsa, ko da cewa bai taɓa sanin amsar ba, kaga ya nuna babu laifi don an yi wa ɗalibi tambaya akan abin da ba a koya masa ba. Saboda Ubayyu yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Ubayyu tambaya akan abin da bai taba karantar da shi ba. Amma kuma Ubayyu bin Ka'ab da ya bada amsa Allahu wa rasuluhu a'lam, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai dakata ba, faraddadaha miraran, ya dinga maimaita wannan tambaya. Kaga yana gwada cewa ni dai ina son ka gaya min fahimtarka. Wannan ya nuna cewar babu laifi dan an fassara alqur'ani da fahimta. Allah ya mu gani. Saboda yana tambayarsa a littafin Allah tab wace aya ta fi girma, kaga ana maganar ilimin alqur'ani kenan. Ubayy bin Ka'ab ya ce Allah ya sani da manzonsa, kenan da za a fassara alqur'ani da maganar Allah ko maganar manzon Allah. Amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nace, don haka sai ya ce ayatul kursiyyi ne. Kaga ya tawili, ya saka fahimtarsa a cikin alqur'ani, ya saka fahimtarsa cikin alqur'ani, amma tunda fahimtar ta dace, saboda haka manzon Allah sai ya jinjina mata. Don haka ake yasa malamai suke cewa matakin farko na fassarar alqur'ani maganar Allah, a fassara maganar Allah da maganarsa. Mataki na biyu a fassara ayar alqur'ani da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mataki na uku shine fassarar alqur'ani da maganar sahabbai. Anan take Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi, ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa, inna laha lisanan wa shafataini, ayatul kursiyyi tana da harshe tana da leɓɓa guda biyu, tuqaddisul malika inda saqil arshi, tana tsarkake Allah, tana tsarkake Allah mai mulki a daidai kafan al'arshi. Ayatul kursiyyi tana da harshe tana da leɓɓe guda biyu, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, kafin ma ya faɗa sai da ya rantse da Allah, saboda ba abin da ya gagare Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana silsilatu sahiha hadisi na 3410. Wannan yana nuna cewar ayatul kursi tana da girma saboda me? Saboda magana akan al-kursiyyu. Al-kursiyyu dinnan Allah ya ce wa fi al-kursiyyu samawati wal ard, kursiyin Allah ya yi faɗin sammai da ƙasa, ba kai ga al'arshi ba. Kursiyin Allah ya yi faɗin sammai da ƙasa. Kaga saboda wannan bayani na girman Allah ya sa cikin alqur'ani babu aya da tafi ta girma. Me yasa babu aya da tafi ta girma? Saboda aya ce da take wato kimanta maka girman Allah mahaliccinka. Aya ce da take kimanta ma girman Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani, don haka yasa babu aya da tafi ta. Abdullahi ibn Abbas yana fassara ya ce al-kursiyyu din nan da aka ce fadinsa ya yi sammai da ƙasa a cikin alqur'ani, Abdullahi ibn Abbas ya ce mawdi'ul qadamaini, wurin tsawayen Allah tabaraka wa ta'ala ne. Wal arshu, idan aka ce kursiyyu wurin tsawayen Allah, mawdi'ul qadamaini, inji Abdullahi ibn Abbas, kursiyyun nan wurin tsawayen Allah subhanahu wa ta'ala ne. To al arshin kuma fa, ya ce wannan al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala la yuqaddiru ahadun qadarahu, babu wani mutum, babu wata halitta da za ta iya kimanta maka girmanta. Al'arshin Allah kan babu wani mutum, babu wata halitta da za ta kimanta girmansa. Kaga wannan fasaran sahabi ne Abdullahi ibn Abbas, kursiyyu wurin tsawayen Allah subhanahu wa ta'ala. To idan aka ce kursiyyu ya yi faɗin sammai da ƙasa, to sannan aka zo ƙasa ɗin kuma a nan kake ko? To kursiyyu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi faɗin sammai duka da ƙasa, bari a kai ga al'arshi, bari a kai ga Allah da ke saman al'arshi. Ibn Kathir a littafin Al-Bidayatu wan Nihaya, mujallad na farko shafi na 11, ya ce wa mahfuz hadha al-kalam mahfuz an Ibn Abbas, wannan maganar an kiyaye ta Abdullah ibn Abbas, babu shakka ya faɗa. Abdullah ibn Abbas sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu shakka ya faɗa, ya ce kursiyyu shi ne wurin tsawayen Allah subhanahu wa ta'ala, sai dai magana ta tsaya mawqufun alayhi, babu inda ya jingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana mukhtasar al-ulu na al-Imam az-Zahabi, kuma labari ya tabbata babu shakka hadisina 45, cewa Abdullah ibn Abbas kursiyyu wurin tsawayen Allah, wannan ya tabbata Abdullah ibn Abbas ya faɗa wurin tsawayen Allah, amma ba ka iya siffanta shi, sai dai Allah ya maka bayanin girmansa, wasi'a kursiyuhu samawati wal arba. Lalle Allah yana da wani abu da ake kira al-kursiyu. Menene al-kursiyu? Abdullah bin Abbas yace wurin sawayen Allah ne. To girman al-kursiyu din nan fa wasi'a samawati wal arba yayi fadin samai da kasa. To wannan fassara Abdullah bin Abbas kuma ba shi kadai ba. An samu fassarar Abu Musa al-Ash'ari shi ma ya fassara al-kursiyu da wannan kalma. Yace al-kursiyu mawdi'ul qadamayn. Kursiyun nan wuri ne na sawayen Allah subhanahu wa ta'ala, wa lahu atiqun ka atiqir rahli. Yace kuma kursiyun nan yana da wani kara kamar yadda ka san sirdi da ake dorawa kan rakumi yake kara, shi ma yana wannan kara. Saboda haka kursiyun Allah subhanahu wa ta'ala wato da ake magana akai wurin sawaye, wannan ya samu fassaran Abdullah ibn Abbas da kuma Abu Musa al-Ash'ari waɗanda dukkansu sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai hadisin Ar-Rabi'u wanda ya bada labari yana cewa lamma nazalat wa fi kursiyyuhu as-samawati wal arda, lokacin da ayan nan ta sauka ta suratul Baqara ayatul kursi, yace lokacin da ta sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukake yace wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, kursiyyun Allah yayi fadin samai da kasa. Lokacin da Allah ya faɗi wannan, kala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, sai sahabban annabi suka ce ya rasulullah hadha al-kursi, wannan fa ana maganar al-kursiyyu ne, wasi'a as-samawati wal arda, kursiyin Allah ya yi fadin samai da kasa, fa kaifa al-arshi, to ina kuma bayani game da al-arshin Allah, shi kuma yaya girmansa yake. Shi ne sai Allah ya saukar da wata aya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mutane ba su kimanta girman Allah yadda ya cancanta a kimanta ba. Ashe duk irin yadda za ka kimanta girman Allah sai dai ka kamanta, amma ba ka kaiwa ƙarshe illa iyaka. Don haka yasa malamai suke cewa babu abin da ya fi Allah girma, babu abin da yafi al-arshin Allah tabaraka wa ta'ala girma bare kuma Allahn kansa. Don haka yasa ba a siffanta Allah da kankanta sai dai da ɗaukaka. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi, mutane ba su kimanta girman Allah yadda ya cancanta a kimanta ba. Idan kana so ka san girman Allah sai ka dubi girman kursiyu da kuma girman al-arshin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan ma a takaice kenan. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Madarij as-Salikin a mujallar nabi shafi na 495 yana magana game da matsayin girmama Allah. Matsayin girmama Allah, girmama Allah yana da matsayi babu shakka. Meye abin da ke nuna maka cewa girmama Allah yana da matsayi? Yace fa'ala qadrin ma'rifati yakunu ta'zimur rabb ta'ala fil qalbi, girmama Allah yana da muhimmanci saboda wannan magana cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi, mutane ba su kimanta girman Allah yadda ya cancanta ba. Kuma cewar saninka game da girman Allah shi ke nuna wato biƙaƙadarin ma'arifa ce kun ta'zimin rabbi ta'ala fil qalbi, gwargwadon saninka game da Allah, gwargwadon yadda za ka girmama Allah a cikin ranka. Ya ce wa a'rafu an-nasi bihi, waɗanda suka fi kowa sanin Allah, ashadduhum lahu ta'ziman, za ka same su su ne suka fi tsananta girmamawa ga Allah wa ijlalan da ɗaukaka shi. Wanda ya san Allah to babu shakka ya fi tsoron Allah, ya fi girmama Allah. Don haka idan ana maganar wanda ke da ilimin yadda girman Allah yake, to dole za a samu tsoron Allah da ke zuciyarsa ya fi na wanda bai da ilimin wannan ilimin. Ibn Qayyim ya ce wa qad zanna Allahu ta'ala man lam yu'azzimhu haqqa 'azamatihi, waɗannan gurare guda uku a cikin Alƙur'ani Allah yana kushewa ne, yana aibantawa ga duk mutumin da bai girmama shi yadda ya cancanta a girmama shi ba. Wala arafahu haqqa ma'rifatihi, haka wanda bai san Allah yadda ya cancanta a san shi ba. Wala wasafahu haqqa sifatihi, wanda bai siffanta Allah yadda ya cancanta a siffanta shi ba. Wa aqwaluhum taduru ala hadha, yace wannan maganganun malaman sunna duka akan haka suke gudana. Don haka malaman sunna suna cewa waɗannan ayoyi suna karantar da mu muhimmancin girmama Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka da'iman ka rika tunanin girman Allah a zuciyarka. Sanin girman Allah nan shi zai sa ka ji tsoron Allah da yake komai. amma idan baka tunanin Allah yana da girma to babu shakka baka tsoronsa. Tunanin girman Allah ka rika surantawa a ranka, wannan yana sa mutum ya ji tsoron haduwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce ga yanda Allah yake girmansa, ka ga wannan zai baka tsoro, ka gane kai ba komai bane, duk abin da ka samu a duniya baka kai wasu daga cikin halittun Allah ba, bare a ce ka samu ɗaukaka irin ta Allah shi kansa. Don haka ka ɗauki kanka a matsayin bawa, saboda me? Kai baka da girman da Allah ke da shi. Saboda haka yasa malamai suke cewa waɗannan ayoyi wato suna mana ishara ne da mu yi ƙoƙari mu ga muna kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rayukanmu, a ibadarmu, a mu'amalarmu, wanda shi ke sa a samu tsoron Allah. Waɗannan gurare guda uku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kushe makafirai waɗanda ba su kimanta Allah yadda ya cancanta a kimanta girmansa, fa dalla zalika ala annahu yajibu ala almu'min an yaqdura Allah hatta qadri. Wata fasara akwai wata kira'a ma da ake cewa wa ma qaddaru Allah wa ma qaddaru ne makon wa ma qadaru, wato tunda Allah ya kushe makafirai saboda ba sa kimanta girmansa, to sai ya zama ishara ne ga mumini, wajibi ne ga mumini ya kasance yana kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ransa. Ka rika tunanin girman Allah, ka rika aunawa, ka dubi girman duniyan nan gaba ɗayanta, kuma ba ita kadai ba. Allah maɗaukaki ya ce ƙasashe guda bakwai Allah zai damƙe su a hannunsa guda, wata riwayar ma ka ce zai ɗora su a kan yatsunsa guda a ranar kiyama. Ka dubi girman wannan wanda ya halicce ka, sannan ka auna da saba ma irin wannan babba, ka saba umarninsa. Kaga wannan zai ƙara maka tsoron Allah, zai ƙara maka tunanin haɗuwarka da Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa malamai suke cewa wajibi ne. Isharar da Allah ya mana da ita waɗannan ayoyi guda uku kenan. Haka Ibn Taymiyyah ya faɗa shi ma a littafin Asarimul Maslul. Wanda ya akan hukuncin wanda ya yi ridda a shafin 375 ya ce yana bayani game da girman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ce fa man i'taqada al-wahdaniyya fil uluhiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala, idan ka kudurta Allah ɗaya ne, ka yarda Allah ɗaya ne, war risala li abdihi wa rasulihi, ka yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam, thumma lam yutbi hadha al-i'tiqad mujibahu min al-ijlal wal ikram, ka yarda Allah ɗaya ne, ka yarda da manzon Allah, amma kuma baka biyo baya da girmamawa ga Allah ba, da girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Alladhi huwa halu fil qalbi yadhharu atharuhu ala jawarihi, hali ne da zuciya kawai ke samu. Girmama Allah abu ne wanda ke zuciya, ba a ganin sa a jiki, a zuciya ne zaka girmama Allah, to amma tasirinsa yana bayyana a gabubbanka, za a ga tasirinka. Domin idan ya zama a zuciyarka kana girmama haɗuwarka da Allah, babu shakka a gaɓuɓɓan jikinka za a ga alama kana ƙoƙarin ibada saboda kusantar Allah. Idan zuciya ce kana ƙoƙarin sarrafa ta saboda neman yardan wannan, saboda ka kimanta lalle Allah yana da girma, kana tsoron ran da za ku haɗu da shi. Saboda haka duk abin da zai samar maka yardansa za a gani a jikinka. Abinda Ibn Taymiyyah yake faɗa, yace girmama Allah a zuciya yake, amma tasirinsa yana bayyana a gaba. Idan kana girmama Allah, to babu shakka a gaɓuɓɓanka za a ga tasiri. Ba zai yiwu a ce ka yarda da Allah subhanahu wa ta'ala, ka yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam, amma rayuwarka ba irin ta masu son Allah da son manzon Allah ba. Ka ga ya nuna cewa zuciyarka babu girmama Allah. Allah ka tsare mu. Saboda haka yasa yace bal qaranahu al-istighfaf wa at-tasbih wal izdirab bil qawl aw bil fi'li. Ibn Taymiyyah yace in dai zuciyar bawa ba ta dauke da girmama Allah, in dai a zuciyarka ba a girmama Allah, to tabbas in ma ta harshen ka za a gane, saboda faɗin magana wanda Allah bai yarda da ita ba, ko kuma ta jikinka za a gane, saboda aikata wani abu wanda yake nuna raini ga Allah tabaraka wa ta'ala. Yace kana wujudu zalika li i'tiqadi ka adamihi, to idan ya zama kai asali ka yarda da Allah ɗaya ne, ka yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam, amma babu girmamawa ga Allah a zuciyarka, yace to wannan aqidar taka da ita da babu duk ɗaya ne. domin duk ibadar da babu girmama Allah wannan ibada ba ta da tasiri. Tilas a samu girmamawa ga Allah subhanahu wataala kafin wato ya zama mutum ya ci riba wajen tsoron Allah da girmamawarsa da wajen ibada da yake aikata ba. To ayar Allah subhanahu wataala yana cewa idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in, ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba lokacin da kafirai suke cewa ai Allah bai saukar wa ɗan adam wani abu ba, Allah bai saukar da komai ga mutum ba. Qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa, ka tambaye su Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi, shine at-taura, nuran littafin da ya zama haske, wa hudan linnasi, kuma shari'a ga mutane, tat'alunahu qaratita, wanda kuke rubuta shi a warkoki daban-daban, tubdunaha, ku bayyana wasu warkokin, wa tukuna kathira, kuma ku ɓoye wasu. Kamar yadda malamai suke fassarawa, ita'an yaktubunaha min alkitabi al-asli, asali littafin at-taura yana nan, saboda haka sai malaman yahudu sai da su yi kwafi abinda suka ga dama, sai su ɗan yi kwafi a wasu warkoki sai su zo da shi su nuna, amma ba za su nuna wasu wuraren ba. Yuharrifuna fiha ma yuharrifuna wa yubaddiluna wa yata'awwalun, su caccanza abinda yake asalin at-taura din, ko dai su canza ko ma su goge. Wannan yahudawa kenan game da yadda Allah subhanahu wataala yake magana kai, cewa Allah shi ya saukar da at-taura ga annabi Musa alaihi salam, wa ullimtum ma lam ta'lamu, kuma an sanar da ku abin da ba ku sani ba, antum wala aba'ukum, da ku da iyayenku. Yanzu idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗi wata maganar da mu ba mu santa ba, kakanninmu ma ba su santa ba, amma annabi ya faɗa, kai ka san cewa wannan wanda ya faɗi maganar nan yana tare da Allah mahalicci, don Allah shi ya san jiya, ya san yau, ya san gobe. Saboda haka idan aka samu annabi da ya ba ku labarin gaibi, to dole ne wannan annabi kai ka sani Allah ne ya aiko shi. Sai ce qulillahu, ka ce Allah shi ya saukar da wannan littafi, summa zarhum fi qawbihim yal'abun, sannan ka kyale su a cikin sharholiyarsu suna wasa, wato ka kyale su a cikin jahilcinsu, a cikin fatansu ba sa girmama Allah har ajalinsu ya zo. Mecece aya ta gaba?
Wa ma kitabu anzalnahu mubarakun musaddiqun lima bayna yadayhi wa litunzira umma al-qura wa man hawlaha wa alladhina yu'minuna bima akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafidun.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الله سبحانه وتعالى يجيكم وانا اللتابن موك توكد شيء كما رد الله توكد التوراة الله يتوكد القرآن مبارك اللتابن وانا الله يتكى مساء البركة مصدق الذي بين يديه يلا كسكن اللتابن دي وشي تقبل اللتابن دي قباتيشي فتجيني اللتابن التوراة القرآن يلا كسكن تبغن تتزوجين التوراة walitunzira ummal qura, kuma don kai gargadi ga uwar alkariyu mutanen Makka. Yana daga cikin sunayen Makka ummul qura, kai gargadi ga mutanen Makka, wa man haulaha, da mutanen da suke jewayen Makka, kaga kenan sauran yan adam, sa'ir tawaif bani adam min arabin wa ajam, sauran yan adam larabawa da sauran kabilu su suke jewayen Makka. Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, kai gargadi ga mutanen Makka da shi alqur'ani, kuma kai gargadi ga waɗanda ke kewayen Makka, walladhina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi, waɗanda ke imani da lahira za su yi imani da alqur'ani, wa hum ala salatihim yuhafizun, kuma su za a tarar da su masu tsarewa ga sallolinsu. Don mutumin da ke imani akwai ranar haɗuwarsa da Allah, za a samu yana kulawa da sallah, yana kulawa da sallah, wanda sallah alama ce da take nuna kana tsoron Allah, kana tsoron ranar da zaka haɗu da Allah subhanahu wataala. Wa man azlamu mimman iftara,
wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiban wa qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay, wa man qala sa'unzilu mithla ma الله وتعذر إذ الظالمون في اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وآية ظالمتي في هذا وانده يكذبوا كريها جنجنا تقى الله مهل الجنسة مهل الجنسة وانده الله شيئا كاوك دونيا ايمك كومي باب وانده كجيا داتي كيوا كريها سيوانا الله سبحانه وتعالى يتعيد أنا بطم أظالمي وآية وانده ظالمتي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء كوكو يتي أمن وعي الهالي بامس وعي كومي با فتابين الله يتنه waye fi zalimci akwai wanda ya ma'alla kariya iftara ala llahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un koko yayi da awar annabci ya yadda da cewa akwai Allah sai kuma ya ma'alla kariya cewa Allah ya masa wahayi shi ma annabi ne wa man qala sa unzilu mithla ma anzala llahu da kuma wanda yace zan saukar da irin abinda Allah ya saukar kaga ya kai matsayin Allah shi kansa wanda yake shi zai ma iya yin alqur'ani zai iya tsara duk abin da aka saukar na shari'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam walau tara idh zalimuna fi gamaratil maut da kana ganin lokacin da azzalimai suke cikin tsananin mutuwa gamaratil maut shine shiddatul maut da dai kana ganin lokacin da azzalimai suke cikin tsananin mutuwa wato idan mutuwa ta zo tana zuwa da tsanani wannan yana daga cikin hujjoji da suke tabbatar da wannan gamaratul maut ya nuna cewa mutuwa tana zuwa da tsanani Allah ka sauke mana yace to da zaka ga azzalimai gaba daya ba yi magana azzalimi guda daya ba yayi misalin azzalimai guda uku na farkon su man iftara ala llahi kadiban nabiyun su qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un na ukun su man qala sa'udzu misla ma anzalallah wannan duk azzalimai ne dan duk wanda yayi ƙarya ya jingina ta ga Allah ya zalunce shi to kowane irin zalunci Allah ya hada shi yace ga yanda azzalimi yake mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku suna shimfida hannuwansu me yake nufi da suna shimfida hannuwa ana nufin mala'iku suna dukan su domin da zarar ce zaka ce an shimfida hannu ana nufin ana buku ashe shi mutumin banza din ya zo mutuwa mala'ika har dukansa yana yin kafin ya karbi ransa Allah ka kare mu da aka ce ba su tru aidihi mala'iku sun shimfi da hannuwansu ana nufin mala'iku suna dukan wadannan azzalimai azzalimai ake magana umuman dukkan wani wanda ke da siffar zalunci to haka yake mutuwa saboda ka zalunci musiba ne wajibi ne musulmi ya kokari ya nisance shi Allah ka tauriya walau tara idh zalimuna fi gamaratil maut da dai kana gani lokacin da azzalimai suke cikin tsananin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku suna shimfida hannuwansu akhriju anfusakum ku fitar da rayukanku da kanku wato dukan da suke yi saboda shi azzalimi lokacin da mutuwa ta zo mar rai baya kan rabuwa da jiki saboda haka gudu yake mala'ika yana so ya kama shi tana sai ya gudu ya koma gefen nan mala'ika na so ya kama shi tana sai ya gudu ya koma ta gefen nan ran baya son ya rabu da jikinsa saboda dadin duniya to saboda haka mala'ika za ta kai ga dole sai ya dake shi kafin ran ya fito don haka yasa ala a cikin alqur'ani Allah ya bamu misali da waɗannan ayoyi wurare da dama kamar misali a suratul anfal aya ta 50 da kuma 51 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم da dai kaga yadda kafirai mala'iku suke karban rayukansu Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanda kafirai ake karban rayukansu ana bugun fuskokinsu da bayansu kaga da duka ake kafin a cire rai din a suratu muhammad aya ta 27 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أشكاك إذا ملائكة يزو كربالا الظالمي إذا ملائكة يزو كربالا نكافري mutumin banza ran bai so ya rabu da jikin, saboda haka sai mala’ika ya kai ga duka, kuma dukan ba kaɗan ba. Dukan ba kaɗan ba, shi yasa Allah ya amfani da kalmar ba fito aidihim a suratul an'am. Mala’iku suna shimfiɗa hannuwa, wato mala’ika sai ya kore, sai ya ɗane kafin yake bugu, sai ya shimfiɗa hannuwarsa kafin zai jiki mutum, sannan ran zai fito daga jikinsa. Mala’ikan na cewa akhriju anfusakum al-yawma, ayyau tujzauna azaba al-hun, za'a muku sakayya da azaba ta wulakanci. Al-yawma tujzauna azaba al-hun, ayyau za'a muku sakayya da azaba ta wulakanci. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqqi, me yasa saboda kun yi ma Allah ƙarya. Allah ka tare mu, subhanallah. Saboda kai ta ƙarya ta addini ta fi kowace ƙarya muni. Ƙarya ta addini ta fi kowace ƙarya muni. Al-yawma tujzauna adhabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbiru. Kun kasance kuna girman kai game da ayoyin Allah subhanahu wata'ala. Yanda Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani, haka ya zo cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba to cewa mutumin manzo mala'ika na dukan sa kafin ya karbi ransa, kuma bayan dukan ma ana masa albishir mara kyau. Kaga ga duka, sannan ga albishir mara kyau. Akhruju anfusakum, sannan ana cewa al-yawma tujzauna azabal huni. Kaga ba a karbi ran ba, ana duka kuma ana mara albishir, za mu karba ko kaki, sannan kuma makomar ka wuta ne. Shi yasa ƙarshen mutumin maza bai da kyau. Akwai hadisin Al-Bara ibn Azib, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yanda mala'ika yake karɓar ran mutumin ƙwarai da kuma mutumin banza. A cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana game da mutumin banza, yace inna malakal mauti idza jaa al-kafira inda ihtibarihi, idan mala'ikan mutuwa ya zo makafiri lokacin ajalinsa. Fi tilka suratul munkara, da farko dai zai zo masa ma a wata siffa ce mara kyau, zai zo mara sura mummuna, sura abin kyama, ba zai zo masa sura mai kyau ba. Sannan ga duka da za a yi mai, ya kula yana cewa takhruji ayyatuha an-nafsul khabitha, ya ke ka zaman rai ki fito. Ila samumin wa hamimin wa zillin min yahmu, sannan in kin fito ga abin da ke jiranki, dole za ki fito, kuma in kin fito ga abin da ke jiranki, ga irin nau'ukan azaban da Allah ya miki tanadi. Shi yasa anan yake cewa al-yawma tujzauna azabal huni, azabal huni, azabar wulakanci, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Idan Allah zai ce azabar da za a yi ma waɗannan ta wulakanci, to wannan labari ya bamu bare, kuma yadda hakikanin abin zai auku. Allah ka tare. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa tatafarraqu fi badanihi rai na kafiri, da mutumin manza da ya ji mala'ika na faɗin haka, to sai ya warwatsu, maimakon da ya tattara a wuri guda. Kaga wannan kalmar sai ta tabbatar mana cewa rai ya bambanta da siffan jiki. Shi rai na ɗan adam yana iya warwatsuwa, yana iya dunkula a wuri guda. Hadisin manzon Allah abin da ya tabbatar mana kenan. Rai na ɗan adam yana iya dunkula ya tsaya a wuri guda, sannan kuma yana iya warwatsuwa, ya warwatsu a sassan jikin ɗan adam da yawa. Saboda haka za ka samu wani lokaci an yanke hannun mutum bai mutu ba, an yanke kafan tabas bai mutu ba, an yanka wani ma za a fille kansa, kuma za ka ga idanunsa na motsi, ko bakinsa na magana, ko wani abu haka. Saboda rayukan sun warwatsu a jiki, ba a wuri guda suke ba. Amma idan aka samu inda ran yake a wuri guda, to mutum baya motsi idan an fizgiyar ransa. Allah ya samu gani. Fa tatafarraqu fi badani, maza Allah yake sai rai din ya warwatsu a jikin mutum. Fa yastakhrijunaha min jasadihi, amma mala'iku, da yake shi mala'ikan mutuwa yana zuwa da abokan aikinsa, suna da na'ura na ciro rai din ta duk inda rai ya shiga, da salon ɓuyansa, waɗannan mala'ikun sun sani, domin aikinsu ne. Suna da na'urar da suke amfani da ita wadda suke fitar da rai din daga jikin ɗan adam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana misali da as-safud min as-suf, kamar rino wanda ake amfani da shi wajen dasa abinci, kamar kugiya haka nan take. To idan suka jefa a jikin mutum, fa takhruju ma'aha al-uruq wal-'asab, idan sun fisgo kamar yadda ka san ake fisgan kugiya ne, idan an fi jiki kugiya dole sai ta yi mata ba rauni, to haka nan jikin kafiri yake kasancewa. Don haka yasa idan aka fitar da rai na kafiri, to wannan kafirin baya kasancewa siffa mai kyau. Nas'alullahi as-salamata wal afiya. Kaga ya dace da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani a cikin Al-Qur'ani. To wannan lokaci ana gaya mar magana mara daɗi, sannan kuma ga shi irin yadda ake fitar da rai daga jikin shi. Wa inna al-'abda al-kafira, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shi mutum idan kafiri ne, idza kana fi intiba'in min ad-dunya, lokacin yankewarsa daga duniya, wa ikbalin min al-akhirah, lokacin tinkarar lahira, nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatu sudul wujuhi, mala'ikun da za su sako gare shi wasu mala'iku ne masu bakaken fuskoki. Ashe kaga mala'ikun ma waɗanda ke ɗaukar rayukan mutanen banza siffofin nasu ba masu kyau bane, saboda me ya zama daɗin azaba ga shi kafiri? Allah ka tare mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisai da dama, waɗannan hadisai kuma duk sun inganta, kamar yadda yake cikin sahihu sunan at-Tirmidhi hadisi da kuma silsilatu sahiha hadisi na 2758. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin abinda mala'iku suke cewa, wa zuqu azabal hariq, ku ɗanɗana azaba ta gobara. Kaga ana karɓar rai ana masa albishir mara kyau. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhabal hariq, wa suratul anfal. Haka kuma ya faɗa a suratul an'am, dhalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Kaga kafiri idan za a karɓi ransa da mutumin banza, ana ce mai za ka ɗanɗana azabar gobara, wa dhuqu adhabal hariq. Ya faɗa a suratul an'am, ya faɗa a suratul anfal. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Miftahu Dar as-Sa'ada, Miftahu Dar as-Sa'ada juz'i na farko shafi na 72, yace fa hadhihi al-idaqa hiya al-barzakh. Idan mala'ika zai karɓi ran mutumin banza, yana ce man za ka ɗanɗana azabar gobara, ɗanɗana wanda yake nufi shine zaman barzahu, yattazara da take tsakanin duniya da lahira. Domin idan an je lahira ba a cewa ɗanɗanawa, azabar ba kuma masa ce. Me yasa aka ce zuku ku ɗanɗana? Idan an ce ku ɗanɗana, ka ga baka sha gaba ɗaya ba, baka ci gaba ɗaya ba kenan ko? Ka ɗan lasa? To me yasa aka ce lasa? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce saboda kwanciyar kabari. Wa awwaluha hina al-wafat, lokacin da mutum ya mutu, da zaran mutum ya mutu rayuwarsa ta koma ga barzahu. فإنه معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم كما يندى الله يفدا cikin wadannan ayoyi, mala'iku suna dukan mutane kafin su karɓi rayukan su. Kaga azabar an fara yin ta kafin a cire rai, kafin a cire ran kafiri an fara mar azaba. Sannan kuma lokacin da ake cire ran, ana cewa wa zuqu azabal hari, ku ɗanɗana. Inda duk kaji Allah ya ce ku ɗanɗana, to yana fada cewa kafin babban wuta ne. Saboda haka Ibn al-Qayyim ya ce abinda yake nufi hiya fil barzakh, rayuwar barzakh ne ake nufi da ɗanɗanawa, bayan mutuwa, kwanciyar kabari kafin tashin kiyama. Wannan azaba da za a yi wa mutum shi ne ake cewa ka ɗanɗana. Idan an tashi an yi hisabi fa, azaba kan makomar mutum ne, Allah ya kare mu, makomar wanda bai tsare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina irtaddu ala adbarihim, yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana cikin suratu Muhammad, kaga ya gwada da waɗanda suka yi ridda da azzalimai da kafirai, duk haka ake musu azaba. Saboda anan yace walau yatawaffa, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru, wannan suratul anfal. Da kana gani yanda Allah ke karban mala'iku, suke karban rayukan kafirai, yanda mala'iku suke karban rayukan kafirai a suratu Muhammad fa, innal ladina irtaddu ala adbarihim, ana magana akan waɗanda suka yi ridda. Fa kayfa idza tawaffatuhum almala'ika yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dhalika bi annahum ittaba'u ma akhadha Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Kaga da wanda yayi ridda da kafiri na asali, don haka Allah madaukake yake musu azaba, kuma wato siffan karɓar rayukan su gaba ɗaya iri guda ne. Sana suratul an'am Allah ya tabbatar mana azzalimi ma haka ne, wato dukkan azzalimai su ma haka ake karɓar rayukan su. Don haka umuman duk mutumin da ya bar dokan Allah, to baya kyakkyawan gashi. ko dai ya zama kafiri ko ya zama fasiki idan aka ce wani fasiki ya zalunci addinin Allah ko ya zama fajiri ko ko ya zama murtaddi nan kaga jinsi ne na kafiri don haka duk ana magana ne akan azzalimai shi yasa Allah ya hada su gaba ɗaya yace walau tara idh zalimuna fi gamaratil mulk da dai kana gani lokacin da azzalimai suke cikin tsananin mutuwa amma banda azzalimi ba wanda ke samun tsananin mutuwa idan mutum mumini ne Allah yana sauke masa mutuwarsa idan mutum mumini ne Allah yana sauke mar mutuwarsa amma idan mutum fasiki ne yana samun tsananin mutuwa shine gamaratul maut wannan ita ce aqidar ahlus sunna kamar yadda bayani ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka in ka duba littafin tafsiri kamar tafsirin al-imam at-tabari mujallad 782 tafsirin ibn kathir mujallad 782 inda duk malamai suke magana akan waɗannan ayoyi da suke siffanta yadda Allah ke karɓar rayukan kafirai da mutanen maza to me yake gaba walau wa laqad ji'tu
nuna kama khalaqnakum awwal marra wa tarattum ma sawwalnakum wara azhurikum wa ma nara معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
ولقد جئتمونا فرادى لله حقيقة كنتمونا كنا تدعي وانا يا ابو دشيوى كوالي تفلاحي رأي نشيكني Allah ka sa tafiya mu tai kyau. La hawla wala quwwata illa billah. Wa laqad ji'tumuna furada. Lalle haqiqa kun zo mana kuna tsaddaya. Ba uba, ba uwa, ba aboki, ba makwabci, ba karibawa. Mutum zai kwanta lahira kamar yadda ya zo duniya. Lokacin da ka zo duniya kai kadai ka fito mahaifa, haka nan kuma za ka koma kabarinka kai kadai. Kama khalaqnakum awwala marra. Kamar yadda muka halice ku za a karon farko wato shi ta rayuwar duniya ita ce ita kanta ita ce hadari ga rayuwar dan adam duniya shi ta Allah maza kuke ci yake ce mata mata'ul ghurur jin daɗi na rudu inda ka kwantar da hankalinka za ka gane duk wani mutum da kake tare da shi zama ne na wucin gadi akwai ranar rabuwa akwai ranar komawa ga Allah wato babu wanda za ka kyautata tsakaninka da shi banda Allah mahaliccinka amma duk wani dan adam abin da zaka aikata dan wani ya ji dadi ko da zaka saba wa Allah wannan ba karamin wauta bane wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum Allah wanda kuke ce kuma kun bar abin da muka ba ku ma khawwalnakum mallaknakum abin da muka ba ku a duniya kun bar shi idan mulki ne in ka musu ka bar mulki ko idan dukiya ce in ka musu ka bar dukiyan wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka sannan wadannan ababen ceto wadanda kuke riya cewa za su suna shirka da Allah za su iya ceton ku a lahira ba mu ga ko daya ba ka rudu kanka cewa duk komai yawan laifinka akwai yanda za ka yi ka samu ceto la kar ka dogara da wannan ka dogara da aikin da za ka yi saboda samun yardan Allah shi ne farko domin ceto ba ya tasiri sai da yardan Allah ceto ba shi da tasiri a lahira sai da yardan Allah mai ceto ba ya ceto sai Allah ya yarda da wanda zai yi ceton da wanda za a cece shi ta ina ne mutum zai dogara da ceto a duniya ya tashi a lahira ba shi da aiki saboda haka Allah mu da kuke ce waɗannan ababen ceton naku waɗanda kuke ganin suna da damar tarayya cikin iko na Allah za su iya ceton ku a kiyama yanzu babu su ma ba mu gan su ba laqad taqatta'a bainakum lalle hakika an yanyanke tsakanin ku an yanyanke shi yasa ba a ce an yanka guda ɗaya ba taqatta'a bainakum an yanke abota an yanke surukanta an yanke duk wata mu'amala da ke iya hada mutum da mutum an yanke shi da zaran mutuwa ta zo shikenan magana ta kare abota ta kare aure ya kare dangantaka ta kare soyayya ta kare saboda haka Allah ya yanke duk wata hulɗa tsakanin mutum da mutum, ba abin da ke gabanka banda mahaliccinka, sannan kuma gashi kai ƙarya. Allah ka tsare ku. Wa dalla ankum ma kuntum tad'una, sannan abubuwan da duk kuke riyawa sun fashe, yanzu babu su. Abubuwan ƙarya da aka yi na ruɗu yanzu gashi an tashi a lahira babu su, saboda lahira gidan gaskiya ne ba na ƙarya ba ne. Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka ba mu da aminin da muka faɗa daidai, kuma Allah ya ba mu ya gafarta mana kuskuren da ya auku. Nan za mu dakata saboda waɗanda suka zo daga nesa su samu damar tafiya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.